Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da wannan safiyar Talata 17 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko Baballe a bada kanun labarai.
To Murtala, ana tsammanin Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump a wannan makon. Rundunar sojin Amurka ta ce ba ta samu umarnin rage yawan dakarunta a ƙasar Afghanistan ba. Sannan mayakan 'yan aware na yammacin ƙasar Kamaru sun sace akalla 'yan takara 40 da suke takarar majalisa da ƙananan hukumomi.
To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya sun gudanar da wani taron horarwa ga 'yan jarida a Najeriya akan yaƙi da cin zarafin mata.
To kai kana namiji bai kamata a same ka da cin zarafin mace har ya kai ga wani lokaci duka zagi tsakan dare ka ce tashi ki tafi gidansu tashi ki kaza.
A jihar Borno kuwa gwamnan jihar ya koka akan yadda jami'an tsaro ke ci gaba da gallazawa al'umma da sunan aikin samar da tsaro a jihar mai fama da ayyukan kungiyar Boko Haram. Aliyu Mustafan Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya. To amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yayin da ake tsammanin Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump a wannan makon, fadar White House ta maida hankalinta a Majalisar Dattawan Ƙasar da 'yan Republican ke da rinjaye, inda shugaban ƙasar zai fuskanci shari'a a farkon watan Janairu. Shugaba Trump da mukarrabansa suna shirin ci gaba da kare shi da sauri kuma ta kowace irin hanya, tare da burin juya al'amarin kan 'yan adawa na jam'iyyar Democrat. A wannan makon jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka ake tsammanin za su kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump akan tuhuman yin amfani da ofishinsa ba bisa ƙa'ida ba da kuma hana 'yan majalisa gudanar da aikinsu. Shugaba Trump zai fuskanci shari'a a Majalisar Dattawan Amurka, inda 'yan Democrat suke so su ji daga ƙarin wasu shaidu, cikinsu har da muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da tsohon mai ba da shawara kan tsaron ƙasa John Bolton. Yanzu da binciken yake komawa zuwa 'yan Republican da ke da rinjaye a Majalisar Dattawa, fadar White House ta canja dabarunta gaba ɗaya. Suna aiki yanzu haka da jagororin 'yan Republican don a yi sauri a kammala shari'ar, kana a rage irin ɓarnar da za ta yi a siyasance. Rundunar sojin Amurka ta shaidawa muryar Amurka jiya Litinin cewa ba ta samu umarnin rage yawan dakarunta a ƙasar Afghanistan ba, ta kuma ce ta ƙudiri aniyar ci gaba da haɗa hannu da Afghanistan a yunƙurin samar da tsaro. Sai dai jami'an Afghanistan sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Amurka tana shirin janye dubban sojojinta daga ƙasar, biyo bayan matsayar da aka cimma tsakanin ƙasashen. Ranar Asabar wata kafar watsa labaran Amurka ta laburta cewa gwamnatin shugaba Donald Trump tana shirin sanar da rage yawan dakarun ƙasar da ke Afghanistan a mako mai zuwa da kimanin 40,000. Wani kakakin rundunar sojin Amurka ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske a rubuce cewa ba a ƙayyade lokacin janyewar ba, kuma izuwa yanzu rundunar ba ta sami wani umarnin fara janye dakarun ba. Mayakan 'yan aware na yammacin ƙasar Kamaru sun sace akalla 'yan takara 40 da suke takarar majalisa da ƙananan hukumomi a wani yunƙuri na kawo cikas a zaben da aka tsara za a gudanar a watan Fabrairu mai zuwa. Gwamnati ta yi alƙawarin kubuto da waɗanda ake garkuwa da su da kuma kare 'yan takara da jami'an zaben, yayin da suke cewa dole zaben ya zama mai inganci. Ɗan shekaru 51 da haihuwa kuma malamin makaranta Wilson Bate ya ce 'yan awaren dole su sako 'yan ƙasar Kamaru da ba su ci ba ba su gani ba, waɗanda suke so su gudanar da abin da ya kamata da ƙudurin tsarin mulki ya tanada musu.
It's embarrassing. I feel very bad that politicians should kidnap for simple.
Wannan abun kunya ne, kuma ban ji dadin cewa ana garkuwa da ƴan siyasa ba kawai saboda suna so su aiwatar da haƙƙinsu a matsayinsu na ƴan ƙasa. Gwamnati ya kamata ta yi dukkan abin da ya kamata ta tabbatar cewa akwai wuraren da za a aiwatar da tarukan siyasa, kana su tabbatar sun samar da cikakken tsaro a wannan zabe mai zuwa. ‘Yan awaren suna ta gwabza fada tun a shekarar 2017 don su raba arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin Kamaru da suke magana da Turancin Ingilishi daga sauran ƙasar da ɓangaren da suke da rinjaye da suke magana da Faransanci. Sace-sacen suna zuwa ne a lokacin da ‘yan majalisar Kamaru suke wani taro don yin muhawara kan bada wani matsayi na musamman da shugaba Paul Biya ya bada umarnin a yi da nufin warware rikicin ‘yan awaren. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a tsakiyar Sulawesi sun ce suna ci gaba da farautar wasu mambobin ƙungiyar masu fafutuka da ake zargin sun kai hari a ofishin ‘yan sandan yankin a makon da ya gabata. Hukumomin lardin Indonesia sun ce kungiyar da aka fi sani da suna East Indonesia Mujahideen, wato MIT ce, ta kai harin na ranar Lahadi da ya hallaka ɗan sanda ɗaya. Wasu ‘yan bindiga guda biyar sun kai hari akan wasu ƙauyawa, kuma suka yi garkuwa da su da kuma wasu jami’an ‘yan sanda. ‘Yan sandan dai suna kan hanyar dawowa daga sallar Juma'a a wani ƙaramin masallaci a kusa da ofishinsu da ke ƙauyen Salubanga a tsakiyar Sulawesi, a cewar jami’an ‘yan sandan yankin. Sai dai jami’an yankin sun ce maharan sun tsere daga wurin da suka kai harin. An rawaito cewa waɗanda aka yi garkuwa da su sun kubuta daga wurin da ‘yan bindigar suke ta musayar wuta tare da ‘yan sanda. Prime Minister India Narendra Modi ya yi kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu yayin da masu zanga-zanga suke ci gaba da nuna rashin amincewarsu a kan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu suka suka kira dokar nuna ƙiyayya ga musulmi da kuma wani ɓangare na nuna fifiko ga addinin Hindu, manufar jam'iyyar Bharatiya Janata take ta ƙara yaɗawa. Ɗaliban manyan makarantu a garuruwa kamar Mumbai da Chennai da kuma Bengaluru sun fantsama a kan tituna jiya Litinin, kwana ɗaya bayan da jami’an ‘yan sanda suka kutsa kai zuwa cikin wata mashahuriyar jami’a a babban birnin ƙasar India, New Delhi, da suka harba hayaƙi mai saka ƙwalla suka jirkita ɗalibai da dama. Shugabannin jam'iyyar adawa sun fito wata zanga-zanga a jihohi da dama yayin da ake ƙara samun tashin hankali a arewa maso gabashin ƙasar da fusatattun masu zanga-zanga saboda damuwar cewa sabuwar dokar za ta ƙyale dubban baƙin haure ‘yan Hindu su mamaye yankin.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa ana ci gaba da samun yawaitar cin zarafin mata musamman a ƙasashe masu tasowa a nahiyar Afirka, ciki har da Najeriya, duk da fafutukar da hukumomi da kuma ƙungiyoyi suke cewa suna ta yi. Wannan ne yasa ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU tare da tallafin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na Spotlight Initiative kaddamar da yekuwar yaƙi da wannan matsalar a jihohin Lagos, Adamawa, Sokoto, Cross River, Ebonyi da kuma babban birnin tarayya Abuja. Ibrahim Abdulaziz ya halarci wani taron faɗakar da ‘yan jarida a zaman wani sashe na shirin a Najeriya da aka warewa kuɗi dalar Amurka miliyan 40.
Mrs. Shola Opodu da ke cikin jami'an shirin na Spotlight a Najeriya ta ce ko dole ta yi tsaye muddin ko ana son kulliya ta biya kuɗin sabulu. Mun haɗu ne domin haɗa ƙarfi da ƙarfe da ko ‘yan jarida da mu yaƙi da wannan matsala ta cin zarafin mata da kuma ƙananan yara, wanda hakan ke nufi za mu yi aiki tare a waɗannan jihohi da aka ambata, kuma shirin na shekaru huɗu ne a yanzu. A cewar jami'ar Mrs. Shola Opodu da yake tsokaci tsohon shugaban hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta Najeriya NBC Dr. Ladi Bako, ya ce fa aiki na gaban mai gona.
To na ba da shawarwari masu ma'ana wanda suka shafi bangaren gwamnati, bangaren iyalai, bangaren su wadanda ake cin zarafin su da kansu, kuma duk kungiyoyin mata da sauran abubuwan da ya kamata su sa a gaba garin neman su kwace haƙƙin mata da yara, saboda abu ne wanda ya zan tsanani kwanan nan sai ka ji duka ko har da jin ma mutum ciwo, rauni kala-kala suka iske ma har mace ta zauna tana kuka dare da rana saboda wannan halin da take ciki. An tattai gidan uwayenta sai a ce mata koma gidan mai gidanki.
Shi ko wannan magidancin Malam Aliyu Muhammad ɗan Mumuye ya ko nuna takeicinsa game da yadda ma wasu magidanta kan ci zarafin iyalansu.
To kai kana namiji bai kamata a same ka da cin zarafin mace har ya kai ga wani lokaci duka zagi tsakan dare ka ce tashiki tafi gidansu tashiki kaza, wani lokaci ma zaka je ka ga mace tana shayarwa amma miji tsabar rashin tausayi zai fita zai je ya ci abinci ya koshi a waje ya batta ita, kuma ga yaron da yake zugan nono a jikinta ga wasu ababe dai na dawainiya daban tana bushe, da zarar an tambaye ta ce tana shayarwa ne, ka san mata suna shayarwa ba su kiba.
To wai ko me ɗan jaridan ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri a yanzu game da tabakin wani da ya halarci wannan taro?
Na farko dai sunana Umar Dan Kano. A wannan taro da aka yi kan cin zarafin mata da yara kanana yana da muhimmanci a rayuwar dan adam, ba ma kamar a ƙasar mu Najeriya da Afirka gaba ɗaya, saboda gaskiya bismillahi akwai ƙarancin ilimi, kuma mutane ko kuma ma'aurata suna amfani da wannan dama ta cin mutuncin matan da suke tare da su a dalilin cewa suna aurensu ko kuma ta wata hanya da bai kamata ba. So kaga wannan bita da aka yi mana ta dada harzikar da mu na yadda za mu nuna jajircewar mu da gogewar mu ta wajen wannan aiki da muke yi na wayar da kan jama'a, saboda a san illolin shi, kuma a san matakan da gwamnati da su mutane na al'umma za su dauka, saboda gaskiya abun ya kazanta sosai. Bitar ta zo kan gabar da ya kamata.
Koma da menene in iya magana kan cewa idan aka bi ta barawo to kamata yayi ake bin ta mabisawo. Ibrahima Abdul Aziz, Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya koka akan yadda jami'an tsaro ke ci gaba da musgunawa al'umma a jihar da sunan tabbatar da tsaro. Gwamnan wanda ya bayyana haka sa'ad da yake marhabin da ministan tsaro Major General Bashir Salihi Magashi mai ritaya ya ce da sauran rana a kaba, domin kuwa har yanzu jihar na fama da ayyukan 'yan kungiyar Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Our marketers were denied access of selling their farm products, selling their fish.
Yace an haramta ma 'yan kasuwar mu harkokin kasuwancin su da saida amfanin gonar su da sana'ar saida kifi da saida shanu, duk da sunan samar da tsaro. Bisa girmamawa, ya kamata jami'an tsaro su sake tunani a kai, a cewar gwamnan.
Three local government areas are very key. One is Kukawa local government.
Yace akwai wasu ranar hukumomi guda uku masu muhimmancin gaske wanda suka hada da karamar hukumar Kukawa da garin Baga da Kuraskawa da kuma cikin garin Kukawan kanta, da dole a sake karɓo su ya kuma kasance akwai jami'an tsaro a cikin su.
Right now we have over 500,000 population in Mangono without doing anything.
Yace a yanzu hakan akwai mutane fiye da 500,000 a garin Mangono da ba su da ayyukan yi, da wasu 300,000 a garin Gajiram da 150,000 a garin Mobar, wanda dukkanin su ba su da abin da suke yi, kuma wannan babban barazana ne mana, kuma ana iya saka su cikin aikin 'yan Boko Haram cikin sauki, wanda mafita zai kasance mana da wuyan gaske. Ya ce a yanzu hakan 'yan kungiyar Boko Haram na garin Tumbos duk musan mabuyan su, mun kuma san inda suke, kuma a shirye muke mu ba ku bayanan inda suke, kuma idan ba an share wannan gari na Tumbos ba, ba za a samu zaman lafiya ba a arewacin Borno.
We have to be so courageous now. We can't open the road one day.
Gwamnan ya ce ya kamata mu zo masu jajircewa, don bai kamata a ce an buɗe hanya kwana ɗaya kuma a ce 'yan kungiyar Boko Haram sun zo sun harbi mutum ɗaya zuwa biyu, washe gari a ce an sake rufe wannan hanyar ba. Wannan kamar muna ja da baya ne, ko kuma muna mika kai ga 'yan kungiyar Boko Haram, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Inda farko dai sai da ministan harkokin tsaron Major General Bashir Magashi mai ritaya ya shaida gwamnan jihar Borno cewa ya zo ne da ƙulla zangantaka tsakanin jami'an soja sojojin Najeriya da kuma sojojin kasar Chadi da yanzu hakan ke ci gaba da yaki da kungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi.
Nigerian government is doing its best to provide the resources, both human and capital and equipment, to ensure this work is done properly.
Yace gwamnatin Najeriya tana iya nata kokari wajen samar da kayan yaki da kudade da ma ma'aikata don tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na yan kungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tuwa gaida Haruna Dauda Biyu. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da kowa na sabon shiri na Saka mai wuya.
Biliyon 18 wadda gwamnatin tarayya ta maido ma gwamnatin jihar Taraba. Me aka yi da biliyon 18 din nan? Har yanzu gwamna bai mana bayani ba, bai ma majalisa bayani ba.
Su ba da kansu yan adawa suna da membobi nasu na bangaren partin su, suna na majalisa. Me yasa ba su yi magana ba?
Shi yasa ma aka samu takaddama har aka tsige kakakin majalisa.
To wannan dandano ne na shirin da muke fatar fara kawo muku shi, in Allah ya kai mu rana wato Talata mai zuwa, kan dambarwar siyasar jihar Taraba da ke Najeriya, inda a kwanakin nan rigingimin suka kai ga tsige kakakin majalisar dokokin wannan jiha din. To amma a yau kan muna son mu kammala shirin da muke ne kan jamhuriyar Nijar. To sai dai kafin mu je ko ina ma, muna son mu fara da yawa daukacin dukkan al'ummar wannan muhimmiyar kasa makwabciyar Najeriya ta'aziyar babban rashin da aka yi a makon da ya gabata, wato ranar Talata da ta wuce, na rayukan sojojin kasar kusan 100 da suka halaka mummunan farmaki wanda aka kai musu can kusa da kan iyakar Nijar din da kasar Mali. Allah ya ji kansu ya rahamshe su, kuma Allah ya kara tsare sauran wannan kasashen namu na Afirka baki daya. Idan kana biye da muhawarar da Sulemumuni Barma ya shirya tsakanin Sahanin Muhammadu na PNDS tarayya, wato jami'a mai mulki yanzu a Nijar, da kuma Bana Ibrahim Kazana na jami'ar adawa ta Lumana, kasancewa muna magana ne game da dawowar tsohon Prime Minister Nijar da kuma jigon adawa na ita jami'ar Lumana din Hama Ahmadu, wanda kamar yadda muka sani ya dawo gida jim kaɗan bayan rasuwar mahaifiyarsa, kuma bai jima ba aka jefa shi gidan yari domin ya kammala wa'adin da aka yanke masa tun ma kafin ya tafi gudun hijira ɗin. Abinda 'yan Nijar da dama suke cewa ai wannan ba wani abin tashin hankali ba ne, tunda doka ce aka kyale ta yi aikinta.
Sunana Alhaji Dauda Tankama, mataimakin shugaban kungiyar Kadad, kungiya mai kokowa da kare haɗin ɗan adam da demokaradiyya a jamhuriyar Nijar. Duka tsarin ƙasarmu akwai abin da ya tanada cikin irin wanga al'amura, misali ƙuduri na 116 da na 117, wanda yake magana 117 shine ke magana cewa hukuncin doka yana hawan kowa, kowa ɗan ƙasa ne, fara kula ne, jami'an tsaro ne, mai fushi ma ne, kowa da kowa dai nauyin yana hawan kanshi. Don haka kamar yanzu tunda magana wannan an riga ne an yi ta, an yi shari'a, an kare, an yi hukunci, kotu ta yi hukunci ne, yana gidan fursuna ne. Allah yasa bai lahaya wannan tafiya daga shi ta bai dawo ba. Yanzu Allah yasa ya dawo kenan, har yanzu abu ga hannun shari'a ne yake, ya koma gidan kurkuku. Don haka mu a ganinmu na kunjurar Allah, wannan abu hannun shari'a ne.
Ni ne Malam Attayar Danduwa, shugaba na kungiyar nan wadda ake kira Sabon Salo. Malam Hamma yana iya zuwa ya je yi kaso in shi wata 7-8 da yi saura, kenan yana iya hutarwa. Ko ma doka bata ba shi daman ya yi takara na shugaban kasa, me yana da iya hutarwa ya zo ya je ko ina da ko ina, ya je ya yi farfagandi a ko ina da ko ina, ya ce a zaɓi wanda ya ga dama. Wannan abu mu a yanzu da muke ganin shi abu ne na siyasa kurin. Siyasa ce ta maido wannan Hamma Ahmadu cikin ƙasar nan.
To haka ne. To muhawara da zamu kammala a yau za ta tashi ne daga inda shi Sule din yake tambayar bakin nasa akan cewa ashe ƴan adawar Nijar ko ba su tabkace ba wajen kulla ko kuma kallafa ransu akan mutum guda Talau Ahadin, idan ana magana zabe mai zuwa
yawa. Bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin su ne ke sanyawa ƴan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zabe. Na farko ana ganin musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaben nan ba shi yasa kuke jayayya. Sannan na biyu duk kokowar ku taje ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar Hamma Ahmadu da ke fuskantar barazana daga shafi na takwas na kundin zabe article din nan.
Kasan kasar mu mun imani cewa wani abu ko kwana goma campaign na kwana goma ya isa ma ɗan adawa tunda akwai wa'anda sun kai ma ɗan adawa sun kai mini campaign su ne ɗan tarayya.
Ta wace hanya?
Tunda dai da sun ka ɗauki milkin ga Nijar ita ce kutal ko cikin ƙasashen duniya. Yau an kai shekara goma ana milki har yanzu kun mu ne baya. Yau ɗazu da yake cewa an gyara ma ƴan Nijar a sun gyara mu kansu. Yanzu in ka huta waje Malam Sule kaga ƴan Nijar na hucewa ka tambaye shi ka ce menene ganin shi menene an kai mai na alheri cikin milki.
Har yanzu ƴan adawa ba ku yarda cewa gwamnatin ta isa
ta yi ba. Abin da suke hana muna shine su suke yi. Da in mun ce musu a Niger bata sauya ba sai su ce mana yamai ba Niger ba ne. Alhali ko in suna son su gwada mutane lalle sun aiki sai su ɗauki duk abun ga exchanger guda biyu aeroport Radisson Blu duk cikin yamai. Yanzu ka zagaya ka je karkara ka ga me ya sauya. To yau mu bai kai ma ba mu yi campaign. Mutane Allah waɗanda sun kai ma abin da an kai shekara goma. Yau babu ɗan Niger illa irin su Sahanin da ke iya cewa ƙasar gabas tana cikin kwanciyar lahiya babu. Hatta premier responsible sun san da cikin matsalolin da muke yi. Amma baka iya cewa yau abin ga Niger na cikin kwanciyar lahiya. Ko jiya ma sai da an kai hare-hare bisa kan iyakan da muke da tare da Mali har nan da an kashe sojoji da sun kai huta 30. Kenan mun abinda mun ka sa gaba shine cewa dole ne zamu zo bisa kan teburin
ina maganar takarar Hamma ganin cewa ga halin da yake ciki
kusa yau da zai yi maganganu wanda ba gaskiya bane. Wannan harka da ta Hamma an tunkare shi ne da cewa akwai harka jarirai. Abinda mutane ba su gaya ma ƴan Niger da kuma masu sauraron mu a ketare hukuncin da an kai mai hukunci ne pour complicité de faux en écriture publique. Kenan sai da an kai shekaru da shekaru an ka dawo cewa babu wani hujjoji da sun ka sa an ka kama shi an ka nemi kama shi 2014. Kenan yau in ana ma magana a gaya mutane gaskiya Hamma za ya takara mu mun imani cewa ni dan modern falumani ne jiya yau gobe Hamma ne dan takaran mu.
Duk da cewa ana ganin kamar article with din nan ba zai bar shi yayi ta ba.
Wannan mun bar wa'anda suke da tabbatar da sai sun ce wannan tabbat ne. Mun bar su da wannan ra'ayin su. Mu ra'ayin mu na militantin modern falumana Hamma Ahmadu shine dan takara.
Kuna ganin babu wanda zai hudda lumana kumya sai shi?
Partikin mu mun yi congress ko mun yi declaration dewa da mun ka sheda ma ɗan Niger dan takaran mu shine Hamma Ahmadu. Yau gobe banda gobe shine dan takaran mu.
To ku bari mu je zagaye na ƙarshe kan maganar sulhun nan. Shin a zahiri a yau Sahanin menene abinda kuke buƙatar ku ga ƴan adawa sun yi wanda kuma zai bada damar ku amince da dukkan buƙatunsu a shiga cikin wannan tafiya?
Sole ni abin da nake son in ce insha Allah mu fatan mu su zo su yi zama tare da sauran ƴan uwansu na majority don a samu sulhu bisa ga ƙorafe-ƙorafen da suke ci suna da. Saboda wannan abun ni ga nawa gani shine zai girmar da su. Yani a matsayinsu na ƴan adawa, a matsayinsu na ƴan siyasa. Ai yanzu ce wanda yake nan ga yau sai muna ba da labarin kamar misalin Yamai na Yamai vitrine din mu ce ta ƙasa gabaɗaya ba su ita ce capital kin namu. Me ai bai zancan ba aikin da aka nan ga cikin jahohi na ƙasa yani bisa program kin da ake duka wani na 12 December kuma ina zuwa dai ai amma dai kowa ya kawo shi ai ƙasa sai in continuity amma da tension mai kawo shi ai yanzu abin da muka nan ga yahi wanda tension yayi a lokacin sa kuma wani abu fannoni da dama an yi kokari ko ina yau babu gari wanda zaka ta a kauye wanda zaka ta na Niger wanda zaka zo ka iske baka iske wani abun da gwamnati ta yi ba idan ka in ana zance da ku ana zancen siyasa mutane su suna sa son rai
mu ne ku tarwa hanci
son rai don tulo fa son dai to in kun ka ko in kuna son wanda kina ai kamata ai ku wannan shi entertainment ku saboda ku ce to ya kamata ku ƙara kawo gudun bayan ku ƙara kawo ku sa haku dan saboda yani abun shi sauya amma ku sai ku koma kullun kuna son ma abun ya koma ba to naji in an ka hidda mu ma ɗan Niger suka dauki mulkin daga ɗan majority suka dauka suka ba ku an hami za ku kun dan ko kowa ya gane ku
da adawa na ganin kamar idan kuka kuskura aka hadu a zaben nan za ku sha mamaki
zaben ho zuwa zashi fa abinda suka danga hudi inda gaske ne ai ɗan ƙasa suna nan ai ɗan ƙasa na ka dauka amana su ba mutane
kuna ganin naku dan takarar zai iya
kai wannan ikon Allah saboda mu mun yi abinda muka bugun gaba da shi wanda mun yi ma mun kyautata mai ɗan Niger bisa amana da suka dauka suka ba mu da alƙawlan da shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu ya dauka
yanzu ƙasar ga sahanun inde ba ƙasar ga kai sahanun dan PNDS kana da bakin da ke iya zance bisa kan handama kai mu huda da muke ji ana handama ma sai a ce wane an zarge shi da cin miliyan guda miliyan biyu yau ba a zancen miliyan ko miliyar ne ake zance
to masararo anan muka zo karshen wannan fafatawa da ta hada Bana Ibrahim Kaza na jam'iyyar adawa ta Model Lumana da Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tare mai mulki a madadin jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto dake Washington DC da dukkan abokan aiki na sashen Hausa sai Nasiru Tankari da ya hada mana sauti ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
to ga shi kuma malamai to kamar yadda muka faɗa tun farko wannan shine kashin kashe ne ita wannan mahara ta musamman da Suleiman Muni Barma ya shirya mana kan siyasar jamhuriyar Niger din kuma kamar yadda muka gaya muku idan Allah ya kai mu rana wato yau za mu koma cikin Najeriya ne mu leka jihar Taraba
a jihar Taraba ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba
daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya
babu abinda gwamnatin Taraba take in banda haddasa fitina
to muna fatan za ku biyo mu domin jin wannan muhawara mai zafi da za a gwamza tsakanin wakilin jam'iyyar PDP mai mulkin Taraba din da kuma jam'iyyar adawa a can Taraba din wato APC wacce a Najeriya ta take mulki baki daya yanzu muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na Niger wato Sahanin Muhammadu na PNDS tarayya da Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana ta da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma wanda ya shirya mana wannan muhawara da muke kammalawa a yau a cikin Yami aiko mana ita a nan Washington muka kawo muku ita a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a nan Washington din dake fatan mun ba ku lafiya
ta gaida na Sokoto da jama'ar sa da shirin suna tsaka mai wuya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a takaice
yayin da ake tsammanin majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump a wannan makon Fadar White House ta maida hankalinta a majalisar dattawan kasar da 'yan Republican da ke da rinjaye, inda shugaban kasar zai fuskanci shari'a a farkon watan Janairu. Shugaba Trump da mukarrabansa suna shirin ci gaba da kare shi da sauri kuma ta kowace irin hanya, tare da burin juya al'amarin kan 'yan adawa na jam'iyyar Democrat. Rundunar sojin Amurka ta shaidawa muryar Amurka jiya Litinin cewa bata samu umarnin rage yawan dakarunta a kasar Afghanistan ba, ta kuma ce ta kuduri aniyar ci gaba da hada hannu da Afghanistan a yunkurin samar da tsaro. Sai dai jami'an Afghanistan sun tabbatarwa muryar Amurka cewa Amurka tana shirin janye dubban sojojinta daga kasar biyo bayan matsayar da aka cimma tsakanin kasashen. Mayakan 'yan aware na yammacin kasar Kamaru sun sace akalla 'yan takara 40 da suke takarar majalisa da kananan hukumomi a wani yunkuri na kawo cikas a zaben da aka tsara za a gudanar a watan Fabrairu mai zuwa. Gwamnati ta yi alkawarin kubuto da waɗanda ake garkuwa da su da kuma kare 'yan takara da jami'an zaben.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za mu sake dawowa da wasu sababbin labarai da rahotanni da shirye-shiryenmu da ma wasu wasiƙonku. Sai dai kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Bello Aliyu Bangi da kannansa Umaru da Siddiku da Mataru da dukkan sauran dangi da ke Bangi ta jihar Niger da kuma Sanyinna ta jihar Sokoto bisa rasuwar mahaifinsu Malam Aliyu Umar da aka fi sani da Malam Aliyu Liman wanda ya rasu jiya a garin Bangi ta jihar Niger. Allah ya ji kansa da gafara ya kuma ba mu hakurin jurewa shi. Yanzu kuma madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Malam CD sai kuma injiniya mu na wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC ke muku sallama a huta lafiya.
VOA Afrique.